قيامه عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وان الله ليس بظلام للعبيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake hada mu irin wannan lokaci yau dai juma'a 15 ga watan Ramadan. Hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1433 wanda ya dace kuma da 3 ga watan 8 miladiya 2012. Mai tambaya ta farko ke cewa assalamu alaikum, Allah ya gafarta malam, ina bukata ayi mini bayani yadda ake yin sallar tasbihi. To salatu tasbihi na farko, malaman hadisi sun kawo a wajen inganta ko raunana hadisin da ya zo da ita. To amma da yawa daga cikin malaman hadisi sun inganta hadisin, dogon hadisi ne, in ban manta ba hadisin Tirmidhi ne. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake cewa baffansa Abbas, kana so in sanar da kai sallah wadda idan kai Allah zai gafarta maka zanubanka manya da ƙanana, ya dogayen bayanai ya shimfiɗa kafin ya faɗa masa. Sai yake cewa to idan ka zo ka sallaci sallar nafila, ana yin ta ne raka'a 4, idan mutum ya kabbara harama yayi karanta Fatiha da sura, sai ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar so 15, in ya duka yayi 10, kaga 25 kenan. Bayan yayi tasbihin da ake a cikin ruku'u kuma sai ita wannan 10, in ya sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd nan ma yayi 10, idan ya kai goshi yayi azkar na kai goshi nan ma yayi 10, idan ya dago ya zauna nan ma du'a da ake idan an zauna nan ma yayi 10, ya sake kaiwa goshinsa nan ma in yi azkar na kai goshi yayi 10, 65 kenan. Sannan sai ya sake daukowa ya julusu lisiraha nan ma sai yayi 10, kun ga 75 arka'a daya. To 75 75 150 75 75 300. To wannan shine, har ma malamai suka ce to da mutum zai yi rabkanwa, yazo zai yi sujudan rabkanwa a cikin ta, to a cikin sujudan rabkanwan nan ma zai yi wannan tasbihin idan ya kai goshi? Suka ce a'a, saboda an kididdige shi wannan tasbihi ya zama 300, idan kai a sujudan rabkanwa sun karu akan 300 kenan. To yace da shi, in zaka iya yi a kullun kai, idan ba zaka iya a kullun ba to kai duk sau ɗaya a sati, idan ba za ka iya a sati ba kai sau ɗaya a wata, in ba za ka iya ba kai sau ɗaya a shekara, idan ba za ka iya ba kai koda sau ɗaya ne a rayuwarka. Wannan shi ne salatu tasbih, da fatan Allah ya sa mu dace. Amin. Ya ce malam, tambaya ta a nan ita ce, ina so don Allah malam ya yi min ƙarin bayani a kan mutanen da aka saukar da ayar da take cewa wa alal thalathati alladhina khullifu. To sahabbai ne guda 3 wanda lokacin da za a tafi yaƙin Tabuka ba su je yaƙi ba, kuma ba da uzuri ba, kuma sai ba su yi ƙarya ba yadda sauran munafikai suka yi ƙarya bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo. Allah yake cewa dama tun da aka tafi kafin a dawo, Allah subhanahu wata'ala yake cewa sayahlifuna billahi lakum idhan qalabtum ilayhim, za su dinga yi muku rantsuwa da Allah in kun koma zuwa gare su, litu'ridu anhum, wai don ku kauda kai a ce ba komai, fa'ridu anhum, ku fita sha'arinsu, innahum rijis. To su wannan 3 ba su yi ƙarya ba, suka faɗi gaskiya kawai dai kasala ce da hali na zuciya ba su je ba. To Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai ce to jinkirta da al'amarin su a fawwala zuwa ga Allah. Dan ban manta ba akwai Hilal ibn Umayyah, akwai Ka'ab ibn Malik, sannan akwai ko Sa'ad ibn Rabi ne ko wani abu dai mai kama da haka. Amma dai waɗannan biyun tabbas su ne, ba zan iya namanta sunan ɗayan. Ko As'ad ibn Zurara, ko Sa'ad ibn shine ko As'ad ibn Zurara, yawwa. To saboda haka su ne guda uku. Sai da suka yi tsawon kwana 53 ko matansu ba sa musu magana. In mutum ya zo ya sallama, matarsa ba za ta yi masa magana ba, ba za ta yi masa kuma aikin komai ba. Har ma Ka'ab bin Malik yake cewa nikan je in yi sallama ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama, yace ina zuwa da na kalle sai in ga ya kalli wani waje, yace in ne sallama sai in saci kallonsa bana ganin fatar bakinsa ta motsa wajen amsa min sallama. To dai suka yi juriya, ba kissa ce mai tsawo, ba za mu iya abin nan ba, amma dai waɗannan su ne. To daga baya sai Allah ya saukar da aya, yace laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirina wal ansari alladhina tabau fi sa'atil usra, har zuwa ƙarshe aka ce wa alal thalathati alladhina khulifu. Allah subhanahu wataala ya karbi tuba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da muhajirai da mutanen Madina. To ƙarshe aka ce da ukun da aka jinkirta da al'amarin su, bil munasaba da aka ce alladhina khulifu ba ana nufin alladhina takhallafu anil ghazwa bane, ba ana nufin wai wanda suka zauna ba, alladhina khulifu yani ukhira amruhum, wanda aka jinkirtar da sha'anin su ba a ce kun ba sai da Allah ya saukar da wahayi, ai nufin aka san matsayin su. Shi wannan yake cewa mallam ina son takaitaccen tarihin waɗannan sahabban kan gudunmuwar da suka bayar na taimaka ma addinin musulunci. Talhat bin Ubaidillah, Sa'id bin Zaid, to ai wannan akramaka Allahu lacca ce mai zaman kanta. Abinda kawai zan ce maka, Talhat bin Ubaidillah ɗaya ne daga cikin goma da aka yi masa bishara da aljanna. Shi ma Sa'id bin Zaid ɗaya daga cikinsu ne wanda yana auren Fatima ƙanwar Sayyidina Umar, kuma suna daga cikin shi Talha, suna daga cikin mutum bakwai da harkan khalifantaka ta zazzagaya tsakaninsu. Ma'ana Sayyidina Umar lokacin da yake kan gadonsa na ajali ya kira mutane bakwai, dama tun da goma aka yi musu bishara da aljanna. Sayyidina Abubakar ya rasu, Abu Ubaida shi ma ya rasu tun lokacin Sayyidina Abubakar yana raye. To biyu sun rasu, yanzu ga na uku yana kan gadon ajali, saura bakwai. Saura Uthman da Ali da Abdulrahman da Talha da Sa'id da Sa'ad da wane ne, Az-Zubair ibn al-Awwam, wannan bakwai su suka rage. To sai Sayyidina Umar ya kiraye su ya ce ku je ku tattauna wa ya kamata ya zamo halifa cikinku, ma'ana ku uku ku bakwai ɗin nan. Sai ya ce ma Sa'id ibn Zaid a matsayinsa na mai auren ƙanwa, sai ya ce kai Sa'idu ka taya su shawara, amma baka da rabo a ciki, ma'ana don kar abin da wasu suke cewa ganin ido ya hana cin kai, a ga to tunda sulhun Umar ne ya kamata a bashi. Sai ya ce to ka taya su shawara, amma baka da rabo a ciki. Ya ce ma ɗansa Abdullahi, kai ma Abdullahi ka zamo a cikinsu ta fuskar shawara, kai ma baka da rabo a ciki, domin kar duk da cewa bakwai ɗin nan babu kamar su, su aka yi musu bishara da aljanna. To don kar Umar ma ya saka ɗayansu limancin masallaci tunda baya da lafiya, a ga kamar ishara ce ta shi ya kamata. Sai ɗauko Miswar ibn Makarama ya ce to kai Miswar kai ne limamin masallaci, har su gama tattaunawa. To kaga tunda an ce babu Sa'id ibn Zaid, abu zai zagaya tsakanin mutum shida: Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Sayyidina Zubair, Sayyidina Abdulrahman, Sayyidina Sa'ad da Sayyidina Sa'id. Su wannan abin shi ne zai zagaya ainihin a tsakaninsu. To a wannan lokaci shi Sayyidina Zubair ya ce to ni abin da yake ɓangare na, ma'ana ni abin da yake ɓangare na, haƙƙina na ɓangare na, na bai wa Ali. Shi Talha ya ce to shi ya bin Uthman. Sai Abdulrahman, sai shi Sa'ad ya ce ya bin Abdulrahman. Sai Abdulrahman ya ce to shi baya da buƙata. Yanzu sai mutum biyu kenan suka rage, Ali da Uthman. To shi kenan kowanensu su kuma sai shiru, bai ce komai ba. Ba wai matsayin ba kowa abin da ke kallon daraja kujerar a ce ɗaya daga sai shi ne halifa na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama. To kun ga aka yi kikikaka, sayyidina Abdurrahman bin Auf yake cewa wallahi sai da nayi kwana uku ban yi bacci ba akan tuntubar hatta mata da yara wa kuke ra'ayi ya zama halifa bayan Umar to sayyidina Uthman da aka tambaye shi to in ka samu halifan taka akan me zaka tafi yace zan tafi akan sunnan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama da sunnan Abubakar da Umar kai kuma Ali yace to zan tafi akan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in bincika aikin Abubakar da Umar wanda ya dace da sunna in tafi akai wanda bai dace da sunna ba na aji kowanne su dole ka jinjina masa to saboda haka aka zo aka abinan to sayyidina Abdurrahman dai ya ga majoratin mutane tunda yace har kananan yara yake bi a layi yana tambaya har mata yake aike musu a cikin gidaje wa kuke gani tsakanin wane da wane ya zama halifa to sai ya ga cewa mafi yawan mutane sun karkata zuwa ga Uthman to shikenan waye garin da ya gama tattaunawa ya zo masallaci a ranar ma sayyidina Uthman ya dan makara haka dan ina jin bai samu ya kiyama lalasa ba sai ma wutiri ina tashi gari yayi haske taho masallaci bayan an gama sallar asuba ya dauko sayyidina Uthman yace Uthman kai mun alƙawari idan ra'ayi ya karkata Ali shine halifa bayan Umar za kai masa da'a yace zan yi masa da'a sannan yazo da Ali yace kai ma Ali mun alƙawari idan ra'ayi ya karkata zuwa ga Uthman za kai masa da'a yace to sai ya dauko Uthman ya zauna da shi kan kujera yace nayi maka mubaya'a a bisa halifantaka Ali shi ma ya taso yi masa duk saura suka yi masa saboda haka dai yana daga cikin abin nan wanda suke gwanaye a harbi bara dan fama a fagen fama hamma Talha ɗansa ina ji waye ibn Talha yake cewa a jikinsa sai ka samu inda za ka luma hannu ya shige saboda raunuka da aka yi masa a yaƙi haka wurin ya warke to kaga wa'annan sai dai ka jinjina musu ka ce Allah ya ba mu ikon koyi da su to shi wannan abin da yake so addu'a na wani ciwo da yake damunsa to muna fata Allah ya masa Allah ya ba shi lafiya shi kuma wannan yana cewa yana so ko yana so a yi wa ƴan uwa ahlus sunna nasiha su dinga kulawa da saka tufafi irin na sunna yadda sunna ta tsara to Allah ya ba mu iko malami tafsiri yace walamman tahal kalamu yayin da magana ta tuke an dalalul muqallid dangane da batan mai koyi al muqallid ghairahu mai koyi da wani sa yace bil kasri wato kinan ismul fa'il wanda yake koyi da wani sa bila ilmin ba tare da ilimi ba wa ma yukhrijul aqila bayan an yi bayanin abinda zai fitar da mai hankali minat taqalidil a'ama daga makantaccen koyi ila nuril ilmi dha haskina ilimi to bayan wannan bayanai sun gabata in taqala fi ma yati al kalamu sai zance ya ciratu a cikin abinda zai biyo alal muqallad akan bayani dangane da wanda ake koyar shi shine sai bil fatahi kina ism maf'ul wa huwa an-naw'u thani shine kashi na biyu wa huwa ash-shaytanu alladhi yudillu ghayrahu shine shaydanin da yake batar da wanin sa fa qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala sai yace wa minan nasi akwai daga cikin mutane man yuridu an yudilla an-nas wanda yake nufin ya batar da mutane ka abi jahal kama abu jahal yujadilu fillahi sai ya dunga ja'in ja a cikin sha'anin addinin Allah bi ghairi ilmin ba tare da ilimi ba ilmi daruri ma'ana ilimi wanda yake na lalura idan aka ce al-ilmu daruri shine abinda idan aka fade shi baka bukata sai kai tunani yanzu da an ce da kai ina sama baka tunanin ka ce eh to bari in dudduba kawai zaka iya nunawa kai tsaye shine al-ilmu daruri wan nazari wala nazari sannan baya da ilimi wanda shi kuma yana bukatar tunani ilmin nazari shine abinda yake bukatar bincike yanzu a ce da kai 30 a tara da 17 a ƙara da 50 a ɗebe 15 to kaga sai ka ce eh to a tsaya in tunana in gani to wannan shine ilmin nazari abinda sai ka tsaya kai tunani mabaniyun ala muqaddimatin daruriyya wanda aka gina shi akan wata muqaddima wanda yake daruratan kowa da ya sasa ya ta muqaddima ce sananniya aw nazariya ko wacce take buƙatar tunani ma'ana yana ja'in ja a cikin sha'anin addinin Allah ba shi da ilimi wanda yake da ko kace nassin hadisi ko nassin aya ko kuma a'a abin da yake buƙatan ai istinbati ai qiyasi bai da ko daya wala hudan ba shi da wata babu wata shari'a ma'ahu tare da shi yastadillu bihi wanda zai kafa hujja da wannan shari'ar ilal ma'rifa zuwa ga sani wala kitabin munir kuma ba shi da wani littafi mai haske babu littafi mai haske lahu gare shi wato babu littafi wanda yake lahu nurun wanda yake da wani haske ma'ahu tare da shi ai laysa ma'ahu hujjatun sam'iyya shar'iyya ba shi da hujja wacce ya zamo an ji ta ma'ana idan aka ce sam'iyya shine alkitabu was sunna shar'iyya wanda shari'a ta riga ta tabbatar ma'ana wannan gaba ta biyu idan mun duba shi na jiya kun tukurmin jahili ne shine almuqallid mai makantaccen koyi duk abin da aka ce masa haka zai idan an ce a fada wuta ya fada wuta in an ce ayi dariya yayi dariya idan an ce ayi kuka yayi kuka baya buƙatar mana dalili yasa aka ce ayi dariyar ko ayi kukan to shi kuma wannan kashin na biyu shi yana ganin yana da wato ta cewa to amma ta cewar ita kuma mara hujja kun san babu abin da ake yi ba na irin addini shi addini kowa malam kowa zai ga zai iya dan jarabawa ya dan bada ya fatawa gwargwadon yadda yake ganin mustawin su mutanen da za su tambaye shi din ya musu yan burumburin ya musu yan dabara ko abin da ya kama da haka to sai malamai suka ce ashe duk mutumin da ya bata ba zai fita daga hali kamar haka ba akwai batacce ya bata bai san batacce bane ba ma'ana ya bace bai san shi kuma batacce bane ba kuma yana ganin daidai yake duk da cewa ya san shi ba zai iya jagorancin kowa ba to yana dan akan batanta kuma haka yake ga zai rayu to kuma baya neman gaskiya ku dawo irin wannan yakan yi wahala akwai bataccen da ya bata bai san ya bata ba amma kuma shi yana neman gaskiya in zai samu zai karba wannan ana sa masa ran shiriya to akwai mutumin da shi kuma ya bata bai san cewa ya bata ba kuma kiran mutane ma yake zuwa ga wannan batan nasa bai isu da cewa shi kadai yayi ba sai ma ya kirayi mutane zuwa ga abun to amma kuma baya ba abin kariya to akwai wanda ya bata kuma yana kiran mutane zuwa ga batan kuma yana ba abun kariya wannan shi fi kowane muni idan mutun ya bata koda yana kiran mutane zuwa ga abun sha'iya fahimtar sa amma koda an kai ma abun farmaki bai fi ba shi kariya ba to wannan sanu a hankali kin idan ya ga hujja zai iya karba to amma duk mutumin da ya bata wala Allah bai san ya bata ba kuma yana kiran mutane zuwa ga batan kuma yana kare batan to wannan sai a hankali to wannan kashi na biyu din su ne ga su batattu kuma suna kiran mutane zuwa ga bata sai yake cewa thaniya itfi sai ya karkatar da gefansa yace halun ma'ana halata kaunihi thaniya itfi yake cewa ai lawi unuqihi sai ya karkatar da wuyansa takabburan saboda girman kai anil imani daga barin gaskiya daga barin imani sai malai yace wal atfu abinda yake nufi da al atfu shine al janibu gefe an yaminin aw shimalin ko bangaren dama ko bangaren hagu ma'ana aka ce mutun ya karkatar da gefan sa ya nuna shan kanshi da ba zai saurari kowa ba kaman ana magana ma kawai shikenan sai shakwara abinsa yace li yudilla bi dammi liya'i ai gairahu domin ya batar da waninsa wa quri'a bi fathiha abu amr da ibnu kathir sun karanta li yudilla domin ya bata shine ai nafsahu domin ya bata shi da kansa bi nafsihi ya bata shi da kansa to idan mun ce li yudilla zai iya zama lamu ta'lil to amma idan aka ce li yudilla sai dai zama lamu sayrura domin abin ya kai shiga don shi da kansa baya ganin cewa ai so yake bata shi da kansa yana ganin cewa daidai yake to kenan sai ya zama lamu sayrura kamar li yakuna lahum aduwan hazana lamu sayrura su ba su dauko Musa dan ya zama aduwan hazana a wajen su ba sai dai karshen al'amarin hakan za ta kasance shine li yudilla an sabilillah dan ya batar da mutane daga tafarkin Allah ai dinihi wato shine addinin Allah lahu fid dunya khizi to wannan yana da kunyata a rayuwar duniya shine azabun yana da azaba li anna allaha yukhzihi domin Allah zai kunyatar da shi da'iman ko da yaushe wayaran nasu kuma mutane za su gane butulana amalihi bacin aikin sa fa yakrahu man kana yuhibbu wanda duke son shi a da sai ya koma ya kyamace shi wani riquhu yawmal qiyama kuma za mu dandana masa ranar tashin alqiyama azabul hariq azaba ta konewa ta gobara ai al-ihraq shine konewa bin nari da wuta al-kabira wacce take ainihin mai girma wa yuqalu lahu kuma sai a ce da shi zalika wannan abin da ya faru akan ka na azaba da wulakanci bima qaddamat yadaka sababin abin da hannayenka suka gabatar ne ai qaddamathu wato suka gabatar su wato abin nan qaddamathu suka gabatar da shi sai yace abara anhu bihima Allah yayi bayanin shi mai laifi ta hannan hannaye ta hanyar hannaye yace yadaka duna gairihima ba ai amfani da wani abu anan sai hannaye li'anna akthar al-af'al domin mafi yawan ayyuka tuzawalu bihima ana aiwatar da su ne da hannu sai aka ce bima qaddamat yadaka amma kaga ido zai iya yin zunubi baki zai iya yi kafa za ta iya yi kunne zai iya yi amma sai aka ce bima qaddamat yadaka domin mafi yawan abubuwa da hannu ake aiwatar da shi wa anna allaha laysa bidhallamin allah bai kasance mai yin zalunci ba ai zulmin wato ayi zulmin ko ma wani irin zalunci ko mai kankantar sa allah baya yin salil abidi ga bayi fa yu'adhibuhum yazamu ya azabtar da su bai gairi zambin ba tare da wani laifi ba wa inna ma qada bi khizi ad-dunya abinda yasa allah ya hukunci wato da kunyata ta duniya wa azabil hariqi da kuma azaba ta konewa fil akhirah ala lahira ala man yudhillu ghayrahu ga wanda yake batar da waninsa li'anna musibatahu domin musibar shi wannan mai batarwa din lam taqtasir ala nafsihi bata taqaitu akan kansa ba bal a ta'addat ta tsallaka ila ghayrihi zuwa ga waninsa bi amalihi saboda aikin sa shi ya bata kuma ya batar to kaga lallai ai masa azaba sama da wanda shi bata kawai yi shi da kansa bai batar da wani ba sai Allah subhanahu wataala yace
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ
مَا تَفْسِيرِ يَتِي ثُمَّ تَقَدَّمَ تَعَالَى sannan Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ci gaba bil kalami wato ya ci gaba da bayani alal nau'i thalith abisa kashi na uku min nasu daga mutane allazi yadkhulu fi din wanda yake shiga addinin musulunci li gardin dunyawiyyin saboda wata bukata ta duniya fi nafsihi a karan kansa kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya ce wa minan nasi akwai daga mutane man ya abdullah wanda yake bautata ma Allah ala har abisa shakku yake yayi shakkin wato a cikin shakku fi ibadatihi a cikin ibadarsa malam yace shubbiha an kwatanta shi wannan mutum bil hal ala harfi jabal an kwatanta shi ga wanda yake taka gefen dutse fi adami thubutihi a bisa rashin tabbatarsa kaga idan mutum yana taka gefen dutse to wannan alama ce ta zai iya sulubuwa ya fado to sai aka ce ala harf ba kamar a ce yana bautata ma Allah a bisa gefe ma'ana bai shiga sosai ba yana dan gefe gefe fa in asabahu khairun idan alkhairi ya same shi shine sihhatun lafiya ta same shi wa salamatun da kuma ainihin kubuta daga dukkan wani abubuwa da baya so fi nafsihi a cikin karan kansa wa malihi da dukiyarsa ya shigo addinin musulunci yana shigowa sai ya ga cewa matarsa ta haifi ɗan biyu misali da yar da yana neman haihuwa bai samu ba ya shigo addinin musulunci ba dadewa sai aka yi masa promotion ya shigo addinin musulunci ba dadewa sai ya samu wata gwaggwabar riba a cikin kasuwancin sa ya shigo addinin musulunci ba dadewa sai aka yi masa wata katafare yake kyautar da ba taba yi masa a rayuwarsa ba to itma annabi sai ya natsu da shi wannan malaman tafsiri suka ce wannan bihi din ba fa addinin ake nufi ba itma annabi dini ba a sai ya natsu da shi wannan abin da aka bashi ya zama ya gamsu duk da cewa wasu malaman kadan sun ce a sai ya gamsu da shi addinin wa in asabatu fitnatun idan kuma wata musiba ta faru a kansa shine mihnatun wata jarabawa wasu kumin da rashin lafiya fi nafsihi a cikin kansa wa malihi ko dukiyarsa yana shigowa addini sai ɗaya daga cikin motocinsa ta kone ko kantinsa ya gobara ko matarsa ta mutu ko ɗansa ko aka kore shi daga aiki yana shigowa addini sai wannan abin ya faru sai to haka addinin ma yake ashe in qalaba ala wajhi kawai sai ya koma a bisa ainihin fuskarsa ma'ana sai ya koma raja'a ila al-kufr kawai sai ya koma kafirci to akwai masu irin wannan akwai wanda yake shigowa addini da zimman ya ga kai musulmin nan dai kowa rigarsa ga ta nan a wanke a goge kowa fes-fes to ashe wannan addini ne dai kai ana dan samu a ciki bai san cewa hasken imani bane da kana'a shi yasa ake ganin kowa fes-fes ko da akwai ko babu ainihin an sallama ma Allah subhanahu wataala bai san hasken zikirin Allah da ibadar Allah bane ba yana daukar cewa an tara kuɗi ne a kawunin yana nan zanzan to al'amarin ashe ba haka bane ba yana shigowa sai ya ga cewa ashe ma hamma ake tai sai dai kaɗan ne wato ainihin suke ɗan abin nan to Allah sai ya ce khasirar duniya wannan wato ya taɓe a duniyarsa bi fawati ma amilahu saboda kubucewar abin da ya zace shi min ha daga duniyar wal akhira sannan ya taɓe a lahirarsa bil kufri wato ainihin saboda kafirci bi sabil irtidad saboda ridda da yayi zalika huwa al khusranul mubin wannan ita ce asara mafi bayyana shine al bayyin wato bayyananniya id la khusrana mithlahu domin babu wata asara wadda ta kai a ce mutum ya taɓe duniyarsa da lahirarsa to idan muka duba a shi karan kansa addinin haka abin yake ma'ana a shigowa musulunci akwai wanda yake shigowa musulunci saboda yana ganin wane da wane da wane za su yi masa gata su ba shi jari su ɗauke shi aiki to sai shigo addinin idan ya ga cewa sun yi watsi da shi in aiki ne yake so ba su ɗauke shi ba ya je ya ce masu ai ya shigo addinin musulunci ba su ba shi jari ba ba su ba shi kaza ba to sai watsar da addinin ga baki ɗaya to akwai wanda shi kuma yana cikin addinin musulunci yana bid'o'insa sai ga ahlus sunna fes-fes ce to ina ganin mutanen nan kila ana dan samun kuɗi ne daga ƙasar waje to sai ya shigo shi ma ya ga ko za a kawo ce a kawo sunanka a sa a cikin list ya yi sati ɗaya wata ɗaya ya ga ashe dukkan wajja ce kawai wato haske ne na bin sunna yake ganin su fes-fes ba kuɗi a waje ba kuɗi a cikin gida sai ɗan sana'ar da suke da ɗan kasuwancin da suke sai ce to sai ya sa giyar ribas giyar baya-baya shi ma sai ya koma ya ci gaba da abubuwansa akwai masu irin wannan rututu Allah ya kiyashe mu Allah sai ya ce yad'u min dunillah Allah subhanahu wata'ala ya ce yad'u shi mai wannan hali yana bauta ma min dunillahi kuma da bayan Allah min as-sanam na daga ainihin gunki ma la yadurruhu abinda ba zai iya cutar da shi ba illa mai abudhu idan bai bauta masa ba wa ma la yanfa'u kuma abinda ba zai amfana da shi ba in abadahu idan ya bauta masa zalika du'a to wannan bauta da zai ma mai waccan sifa huwa ad-dalalul ba'id shine bata mani santi anil haqqi daga barin gaskiya yad'u yana bautata ma laman darruhu yace allamu za'ida galibi suna cewa lamun bata cika shiga wato ainihin a cikin maf'ulin bihi ba kenan yad'u man la darruhu aqrab shine ta gadirin yad'u yana kiran wato laman darruhu wanda tabbas tutar wasa bi ibadati idan an bautata masa aqrabu min naf'i ita ce mafi kusa ce sama da amfaninsa in nafa'a in ma da zai amfanar din bitakhayyulihi kaman yanda shi wancan yake riyawa in ya bi shi zai amfanar da shi Allah sai ce labisal maula tir da wannan mataimaki wa labisal ashir tir da wannan abokin zama huwa shi ainihin wanda aka bauta tabawa to idan muka duba wannan ayoyi kaman ka ce sun yi karo da juna da farko an ce yad'u min dunillahi ma la yadurruhu wa ma la yanfa'u yana bauta ma wani Allah wanda ba zai iya amfani da shi ba ba zai iya cutar da shi ba Allah ya kore cewa wani sa zai iya amfanarwa ko cutar a wannan aya sai aka ce kuma yad'u laman darruhu aqrabu min naf'i yana bautar wanda cutarsa ita ce mafi kusa ce sama da amfaninsa ma'ana kenan zai iya cutarwa to sai malamai suka ce anan abinda Allah ya kore ma la yadurruhu bil fi'li wala yanfa'uhu bil fi'li shi a aikace ba zai iya amfanarwa ba ba zai iya tutarwa ba yanzu gunkin da ake bauta tamawa ko da a ce ma dan adam ne za a zo a bauta tamawa ko ma mala'ika ne a ce kana bauta ta masa shi karan kansa ba zai iya amfanar da kai ba in ma ka ga ya maka wani abu bai wuce tsani ba to ballantana mafi yau abin da ake bauta tamawa din ma zaka samu ba su da rai sassaka su akai aka ajiye to kaga wannan ba zai iya amfanarwa ba shi da kansa a aikace to amma abin da ake nufi kuma laman darruhu aqrab min naf'i ma'ana tutarwarsa yadda zai sabbaba mai bautata masa ya cutu domin kaga bautar da yake masa irin za ta kai ga ai masa azaba kenan shi ya sabbaba masa amma ba shi ya aikata ba ina fata mun gane sai Allah subhanahu wata'ala ya ce yace thumma aqaba ta'ala sana Allah subhanahu wata'ala sai ya taqibi ba'da dhikr anwa'i thalatha bayan ambaton wannan sunfi guda uku min al-muqallid na masu koyi shine yace bil kasri wal muqallad da wanda ake koyi da shi yace bil fatihi washaki da kuma wanda yake mai shakku an ambaci mai makantaccen koyi da wanda ainihin ake koyi da shi akan bata da kuma mai shakku a cikin harka addini kashi uku kenan to bayan ambato wannan wajaza'a kulli wahidin minhum bayan ambatan sakamakon kowanne daga cikin su aqaba Allah sai ya karsantar da bayani bi dhikril mu'minin da ambatan mu'minai bi thawabi ta hanyar ladar da za a ba su wa hum an-naw'u ar-rabi sune kashi na hudu alladhina yattabi'una al-ilma wanda suke bin ilimi wala yuhakkimuna al-hawa ba sa hukuntar da san zuciya fi dini a cikin addini faqala sai Allah subhanahu wata'ala yace إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما لم تفسيري سكتي أتكين ونن آية واتو كمان الله يا يقول قوان دي زمو سنة بوت تام وننسى ما بوت تام ونن الله باشي دكو مي أما شي وان دي بوت تام الله قابن دي الله دي باشي كمان الله ينا سواتو شي كي نن وان دي اكي بوت تام وابا نيبا يجي يبا ما يبوتر أبن دي كي غزي إيا ni kuma ga abin da zan yi wa wanda ainihin suke bautata mu inna allaha yudkhilu alladhina amanu Allah yana shigar da wanda suka yi imani wa amil salihat kuma suka ayyuka nagari min al furud wan nawafil daga ayyuka wanda suke na farilla da kuma nafilfili Allah yana shigar da su jannatin arjannatai tajri min tahtiha al anhar wanda koramu suke gudana karkashin gine-ginen aljanna inna allaha yaf'alu ma yurid Allah shine yake aikata abin da ya ga dama min ikrami man yuti'uhu wato na girmama wanda ya bi shi yuti'uhu akwai ainun abin nan ta fadi abin nan wato min ikrami man yuti'uhu na girmama wanda yake bin sa wa ihanati man yasihi da kuma wulakanta ainihin wanda yake saba masa sai Allah subhanahu wata'ala yace wannan aya malamai sun yi mata fassara biyu ko dai man kana yadhunnu allan yansurahullah ba an ambaci kashin wanda suke shiga addini da zai masa samu abin duniya ba ma'ana yana ganin Allah ba zai taimaka masa ba sai yayi dabara to man kana yadhunnu duk wanda yake zato yana tsammani allan yansurahullah Allah ba zai taba taimakon sa ba ko a duniyar sa ko a lahirar sa to ga shawara da ake bashi fali yamdud bi sababin yamika wata igiya السبب أنا شيني الحبل يميك وتأجيا إلى السماء إزوا سما أنا السما شيني السقف كمان أتي روفن داكنسا أتي دعوة نع أبدا أكيد دومين أماك على فانكا تومتي سي تورو إجيا أنا إذا ينت تورو إجيا دين ثم ليقطع أي ليختنق نفسه to say yashaki kansa yashaki kansa da ita ma'ana tunda yana ganin Allah subhanahu wataala ba zai taimaka masa ba ya riga ya yanke kauna to shikenan ya daure igiya a sama ya makare kansa idan ya makare kansa din fal yanzur to sai ya duba ya gani hal yubihi banna kaiduhu ma yaghib yanzu wannan bakar dabarar da ya shirya ma kansa ta tafiyan masa abin da yake bata masa rai ma'ana kenan duk mutumin da yake ganin yana da wani ya'as ya ɗebe tsammani Allah ba zai taimaka masa ba to shikenan fale ya mutu gaizan yaji kawai shikenan yaji ya kashe kansa wannan shine ma'ana ta farko da malamai suka ambata kenan akan haka liyaqta shine liyaqtanik domin ya zo lugatan zaka ce qata'a nafsu shine ikhtanaqaha ya makare kansa wasu suka ce a'a abinda ake nufi man kana yadhunnu duk wanda yake zaton Allah yansurahullah Allah ba zai taimaki manzon Allah ba sallallahu ta'ala alaihi wa sallama fi dunya wal akhirah a duniya da lahira falyamdud bi sababin ila sama to shi kuma wannan sai aka bada ma'ana biyu ko dai ma'ana irin ta farko shi ma ya kulla igiya a rufin ɗakin sa thumma liyaqta shi ma sai ya makare kansa tunda yana jin haushi Allah yana taimaka wa manzon sallam Allah yana bashi nasara Allah yana daukaka shi Allah yana bashi matsayi wannan abin yana kora masa yana kona masa rai to da Allah ya rata igiya a rufin ɗakin sai ya makare kansa in ya so ya mutu ya kashe kansa da kansa fal yanzur yaga cewa hal yubihi banna kaiduhu ma yaghib yanzu wannan makinsa da ya kulla ma kansa ya tafiyan masa da abin da yake bata masa rai din ma'ana Allah ya daina taimakon manzonsa to ko kuma a'a falyamdud bi sabin ila sama tunda dai daga sama ake zuwa da wahayi to shikenan ya kulla igiya ya zura ta je har ta je sama ya dinga binta ya dinga binta thumma liyaqta in yaso in zai iya ya yanke wahayin da ake kawo manzon Allah da duk wani taimako ya yanke shi da ina zuwa kaga wannan ba zai yiwu ba eh wato ainihin karama na farkon zai iya yiwuwa amma dai wannan na karshen ba zai iya yiwuwa ba to ina ma zai taka ya kullo igiyar ta ina za kullo ta in an je saboda haka yaga shin zai iya yanko zai iya yanke ya dade wannan hanya ta taimako ta wahayi ta daukaka da Allah ke kawo manzon Allah wannan abin zai iya kawo masa da bacin ransa abinda ba zai yiwu bane to wannan shine abinda mai tafsiri ya tafi a kansa sai dai Ahmad ibn Muhammad ibn Juzay al-Kalbi a cikin tafsirin sa at-tasheel ulumi tanzil yana ganin cewa ita ma'anar farko ita ce tafi dacewa da siyakin aya kasancewar ba ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko lamirin sa ko sunan sa karara a cikin siyakin ba saboda haka kuma lamiri yakan koma zuwa ga aqrabil madhkur yace to yana ganin kaman siyakin ayar ya fi dacewa da ma'anar da muka faɗa ta farko musamman ma an faɗi mutumin da ya zamo ya kasa natsuwa saboda neman abin duniya zai iya shiga addinin in zai samu abin duniya shine kija thumma farra'a sanan Allah subhanahu wataala sai ya resantar da magana min qaulihi ta'ala daga faɗin sa inda yake cewa inna Allah yaf'alu ma yurid Allah shi yake aikata abin da ya nufi qaulahu sai ya ce man kana yadhunnu duk wanda yake zaton Allah yansurahullah Allah ba zai taimake shi ba ayyan sura Muhammadan yake zaton Allah ba zai taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annabin Allah fi dunya wal akhirah a duniya da lahira falyamdud bi sababin to lalle ayyamika igiya shine bi hablin yamika igiya ila sama'i zuwa sama ai saqafu baitihi shine rufin ɗakin sa ya shudduhu fihi ya kulla igiyar a jikin rufin ɗakin sa wa fi unuqihi kuma ya daura ta a jikin wuyan sa thumma liyaqta ay liyaqtanik bihi yama kare kansa da wannan din bi an yaqta nafasahu wannan ba nafsahu bane nafasahu shine yanke numfashin sa domin an nafas shine numfashi yanke numfashinsa min ardu daga ban ƙasa kwata-kwata ya zama ainihin baya numfashi kama fi siha kamar yanzu a cikin muktaru siha wato littafin as-siha littafi ne wanda yake na ainihin luga waƙila a wata faɗa aka ce innal ma'ana ma'anan ayar inna man kana yadhunnu tabbas wanda yake zaton Allah yin sallallahu muhammadan sallallahu alaihi wasallama Allah ba zai taimaki manzon sallam ba ma'ana yana bakin ciki idan aka taimaka manzon sallam wa annahu yatahayya kuma shi yana yin shiri lahu wato ga wannan abu an ya kafa annasara yana shirin ya zai yanke wannan agaji allazi utiyahu sallallahu sallam wanda ka ba manzon Allah to fal yamdud bi sabin ila sama wato ya mika wani sababi zuwa ga sama ai fal yatlub hilatan to ya nemo wata dabara yasilu biha ila sama wadda zai kai sama ta wannan dabara thumma liqta'in nasr sannan sai yanke wannan taimakon in tahayya lahu inda abin zai yi gare shi fal yanzur kuma sai ya duba hal yuhibanna kayduhu shin bacin wato wannan makinci nasa ya tafiyan masa shine nusratun nabi ya tafiyan masa da wannan taimako da aka manzo sallam wato ya tafiyar da shi ya tafiyan masa ma yagidu wato abin da yake fusata shi min ha daga wannan agaji din ai al ma'ana abin da ake nufi fal yaktani ghaizan to ya makare kansa saboda bacin rai min ha ai li ajaliha saboda wannan taimakon da yake gani Allah yana manzon Allah fala budda min ha ba makawa sai wannan agaji da taimakon ainihin ya kasance ina fata dai an fahimci ma'anar ayar sai Allah subhanahu wataala ya ce wa kadhalika ai mithla inzalina wato kaman yanda muka saukar da al ayat as-sabiqa ayoyin da suka gabata to kamar haka ne anzalnahu muka saukar da shi alqur'ani albaqi wanda yake wanzaje muka saukar da shi ayatin bayyinatin a matsayin ayoyi bayyanannu shine zahiratun wanda suke karara halun kenan wannan bayyinat hal ne wa anna allaha yahdi man yurid Allah kuma shine yake shiryar da wanda ya so hudahu shiryarsa yace maqufun ala ha'i anzalnahu kenan kama anzalahu allahu fakadhalika yahdi man yurid kamar yadda Allah ya saukar da alqur'ani to hakan nan yake shiryar da wanda ya so ai yahdi allahu man yurid hidayatahu haka ne Allah yake shiryar da wanda ya so shiryar sa ila islami zuwa ga addinin musulunci dinul haq wanda ainihin shine addini na gaskiya sai Allah subhanahu wataala yace
innal ladina amanu wal ladina hadu والذين أشركوا إن الله يقسم بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد
الله يقول إن الذين آمنوا للي وندسك إيماني بمحمد صلى الله عليه وسلم da manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi wattaba'u dinallah kuma suka bi addinin Allah wallazina hadu da kuma wanda suka tuba shine ai tabu domin aka ce hada yahudu shine raja'a yarji'u taba ya tubu shi ma raja'a yarji'u kenan allazina tabu shine allazina raja'u anidhunubi biza'amihim wato wanda suka ce sun tuba ta hanyar riya wasu fasaru hudan suka zama ainihin yahudawa wasabina ko kuma wasabiina da ainihin sabi'awa yace ta'ifatun minhum wata jama'a ce daga cikin su yahudawa din wannan sara da kuma ainihin kristoci wal majus da majusawa sune ubadun nar masu bautar wuta aw shams ko masu bautar rana wallazina ashraku da kuma wanda suke mushrikai min al arabi daga ainihin larabawa bil asnami ta hanyar bautan gumaka inna allaha yafsilu bainahum duk wannan bangarori da aka ambata Allah subhanahu wataala zai rarrabe tsakanin su yawmal qiyama ranar tashin alqiyama bi idkhal mu'minin aljanna shine Allah zai shigar da mu'minai aljanna wa idkhal ghayrihim annar Allah kuma zai shigar da wanda ba mu'minai ba a cikin wuta inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne a bisa dukkan ko a inna Allah ala kulli shay'in Allah a bisa dukkan komai yace min amalihim aikin su wa'annan da aka ambata shahidun Allah wato mai sheda ne alimun bihi masani ne dangane da wannan ilmin mushahada gani wato sani wanda yake ainihin na gani ba sani ainihin na bada labari ba wannan aya ba wai tana bayani akan cewa duk wannan bangarori da aka ambata da yahudawa da sabi'awa da nasarawa da majusawa ba wai ana bayanin cewa kowanne cikin wannan kashin za a samu mutane na kware a cikin su ba a'a Allah subhanahu wata'ala yana bayani cikin wannan aya irin yanda mutane za su je kashi kashi gobe alkiyama akwai kashin da zaka gani na yahudawa akwai taro wanda yake nasarawa akwai taro na mushrikan quraishawa da kuma majusawa to duk wannan din Allah subhanahu wata'ala zai yi hukunci a kansu gobe alkiyama Allah subhanahu wata'ala sai ya bi kadin zaluncin juna da yake tsakani ba wai za a ce ai shikenan arne in ya tuci arne ran tashin alkiyama shikenan ba za a hisabi ba a'a duk arnan da ya tuci arne dan uwansa sai an bi ma wanda aka tuta ainihin haƙinsa ko musulmi ya tuci arne sai Allah ya bi ma shi wannan arnin haƙinsa da musulmi ya tuce shi duk sai an yi wannan dake dake gabaki ɗaya an gama to sannan kuma arna su tafi wuta masu imani su kuma su tafi aljanna Allah subhanahu wata'ala sai ya ce
alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wash-shamsu wal qamaru wan والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ومن يهن الله فما له من مكرم
Allah subhanahu wata'ala yake cewa alam tara shin kai baka sani bane ba ya kai abokin magana annallahu cewa Allah subhanahu wata'ala yasjudu lahu man fis samawati duk wanda suke cikin sammai gabaki ɗaya suna yin sujuda ga Allah subhanahu wata'ala kenan mala'iku wa man fil ardi da kuma wanda suke ban ƙasa malaman tafsiri suka ce anan abinda yake nufi mala'iku na sama da mala'iku na ƙasa duka suna yi ma Allah subhanahu wata'ala sujuda to anan wata irin sujuda ake nufi wasu suka ce rusunawa da kuma ainihin jinjinawa da bin umarni shine ake nufi ba sujuda ta kai goshi ba saboda atafin da aka yi aka ce wa shams da kuma rana domin rana ba tana yin sujuda bane ba ainihin ta kai goshi ko da yake anan za mu iya mu ce za su iya sujuda ta kai goshi din wanda mu ba lallai bane mu iya sani ya inganta cikin hadithin Abu Dhar wata rana ta yi ja za ta faɗi sai manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace ya kai Abu Dhar ka san ku inda ranar take tafiya yace Allahu wa rasuluhu a'lam yace tana zuwa ne ƙarƙashin al'arshi ta yi sujuda a wajen Allah idan ta yi sujuda sai ta nemi izini cewa a ba ta dama ta sake bullowa gabas manzo Allah ce saura iris idan ta yi sujuda ta nemi izini sai a ce a'a ki bullo inda kika fada ma'ana alkiyama ta zo kenan kun ga yanzu magana ce akai sama da shekara 1000 aka ce saura kadan to kaga wannan hadisi yana nuna cewa kenan ranan tana yin sujuda wato ainihin sosai ni da wannan hadisin ne har yanzu na kasa sallama ma malamai na ilmul hay'a da suke cewa rana tsaye take ba ta zuwa ko ina duniya take zagaya ta to ni akan wannan hadisin na kasa sallabawa kuma Allah ya ce wa shamsu tajri li mustaqarril laha ita ranan ita da kanta tana gudana zuwa ga wani matabbaci nata nasin ayin ya nuna tana tafiya to sai dai ban sani ba ko bayan duniya ta dan zagaya ta ita ma tana dan zagayawa amma dai gaskiya nassin hadisi da nassin aya rana tana tafiya ba tsaye take wuri guda ba Allah shine mafi sani saboda haka wal qamar da kuma wata wan nujum da taurari wal jibal da duwatsu wash shajar da dabbobi wad dawab da ainihin dabbobi yace ai takhda'u lahu suna rusunawa ga Allah bima yuradu minha da abinda ake nufi tattare da su to wasu malaman tafsiri suka ce sujudar da ake nufi anan din shine da'a domin sujuda duk wanda ya kai goshin sa ƙasa ya nuna cewa yana under control sai da aka ga dama da shi ma'ana shi mai bi ne bai isa ya ci gashin kansa ba to kenan idan aka ce yasjuduna su wannan suna yin sujuda ma'ana suna bin Allah suna rusuna ma Allah ba sa saban sa wasu malamai suka ce wannan shine abin da ake nufi to da aka ce wa kathirun minan nas fa da akwai da yawa daga cikin mutane na farko na faɗa muku ma'ana farko wasu malamai suka ce sujuda ta kai goshi ake nufi duk wannan suna yi to kuma wa kathirun minan nas da wasu da yawa daga cikin mutane suna yin sujuda ta kai goshi to wasu malaman sai suka ce a'a sujuda ta rusunawa kamar yadda na faɗa to in ta rusunawa ne to kuma da aka ce wa kathirun minan nas fa sai suka ce a nan sai an kaddara wani khabar wa kathirun minan nas yasjuduna sujuda ibada tare da cewa kowa dole zai rusuna ma Allah ko arne dole zai yi bacci arne dole zai yi fitsari arne dole zai yi bahaya bai sai ce shi saboda arnanci yanzu ya daina cin abinci ya daina bacci ya daina bahaya da sauran abubuwa ba ya daina malin bashi shi ba wanda ya isa wannan duka wani abu ne wanda Allah haka ya gina dan adam dole sai yayi ko ya ko da zabin sa ko ba zabin sa to saboda haka dai Allah subhanahu wataala yana nuna duk waɗannan da aka ambata suna yi masa sujuda suna rusuna masa sai ce wa kathirun minan nas kuma akwai da yawa daga cikin mutane humul mu'minuna sune mu'minai bi ziyarati wad'il jabha wato tare da karin dora goshi al ardi wato ainihin akan kasa fi sujudis salati a wajen sujuda ta sallah alal khudu'i a bisa kaskantar da kai ga Allah subhanahu wataala kenan mai tafsiri yana nuna cewa su ma da yawa daga cikin mutane suna rusuna ma Allah suna sallama masa ma'ana yadda wa'annan suka sallama ma Allah a wajen komai da komai to da yawa daga cikin mutane suna sallama ma Allah kuma ƙari akan wannan suna kai goshi ta fuskan ainihin yin sallah ina fata mun gane sai ya ce wa kathirun haqqa alaihi al'azab ya ce kuma da yawa daga cikin ainihin mutane ɗin wato akwai wanda azaba ta riga ta tabbata ainihin a kansu azaba ta riga ta wajaba ainihin a kansu a nan cikin tafsiri ku gyara sai ce alaihimul azab ai alaihi ne ko wa kathirun haqqa alaihi al'azab don shi yana nufin ya aya ce domin ya sa in bracket ku gyara sai zama alaihi ba alaihim ba nan da aka ce alaihi an yi la'akari ne da shi kasan ba wai afradin mutanen ba inda an yi amfani ne da ma'ana sai a ce alaihim to amma an yi amfani da lafazi wa kathirun haqqa alaihi al'azab dayawa dayawa daga cikin akwai kashin mutane wanda shi kuma azaba ta riga ta cancanta ta tabbata akan su humul kafiruna sune kafirai li'annahum abawu sujuda domin su sun ki yin sujuda al mutawaqqaf wanda ya zama ta dakatu al iman akan wato imani ma'ana ta dakata akan mai imani mai imani shine kawai zai yi sujuda wanda kun ba shi da imani ba zai yi ta ba Allah sai ya ce wa man yuhinillah duk wanda Allah subhanahu wataala ya wulakantar shine yushqihi wanda Allah ya tsiyatar fama lahu min mukrim baya da wani wanda zai karrama shi ya girmama shi shine mus'id wanda zai sa ainihin ya ci nasara inna allaha yaf'alu ma yasha Allah shine yake aikata abin da yaso min al-ihana da daga wulakantarwa wal ikram da kuma ainihin girmamawa sai dai anan da Allah subhanahu wataala yake cewa man yuhinillah malamai suka ce ba wai ibtida'an ba ba karan farko Allah zai zo ya wulakanta mutum ba sai shi ya wulakantar da kansa don Allah da kansa ya ce wa laqad karramna bani adam duk ɗan adam ga baki ɗaya Allah ya karrama su ya mutunta su ya ba su matsayi to amma duk mutumin da ya wulakanta kansa da kansa ai shikenan Allah ya ce falamma zagu azaga Allahu qulubahum yayin da ya zama sun karkace su da kansu to Allah sai ya karkatar da zukatansu kenan karan fari Allah baya wulakantar da bawansa girmama shi yake ya mutunta shi amma idan shi ya wulakantar da kansa ya watsar da kansa ta fuskan bujire mu Allah subhanahu wataala to Allah subhanahu wataala kuma ainihin sai wulakanta shi wulakantawa ta har abada Allah ya kiyashe mu sai Allah subhanahu wataala ya ce
هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم